وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم ربهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا مسلمين من أم الله سبحانه وتعالى قديا ديتارم أولا يمتين رانا تلاتة نومن شكبادا ننفذكر ونا ونهيلي نام الدين نصيحة الدين مسلم نصيحة يومنا بيوني gawatan zulhijja hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 447 wanda ya daidai da 19 ga watan 5 2026 ya muna cikin kwanakai masu albarka sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal fajri wa layalin ashr wannan sune layalin ashr wannan kwanakan da muke ciki yau muna kwana na biyu insha Allah zuwa talata a wannan shekara talata take kama ranar arfa a wannan rana ya kamata a ce duk mai imani mai iko ba dan bulaguro ba wanda yake mai lahiya ba mara lahiya ba yayi azumi shine ake ce ma sawmu yawmu arfa kenan wanda bai je haji ba to Allah ya bashi wani babban lada shine azumtar ranar arfa to a wannan shekara ranar arfa tana kamawa ranar talata insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi azumin ranar arfa to fadalar da Allah zai bashi shine za a kankare mishi zurban shi na shekarar da ta wuce da shekara mai zawwa kenan zai samu shekara guda biyu cip na kankarar zunubi mutumin da yayi wannan azumi da ranar arfa Allah subhanahu wataala ya samu dace waɗannan kwanakai kuma guda 10 layalin ashir to ana buƙatar musulmai su zage damtse wajen aikata aiki mai kyau حديث يا تبت منز الله صلى الله عليه وسلم يا كما من ايام العمل الصالح فيه افضل من هذه العشر منز الله يتي باب وسكوانكاي اكوانكان شيكارا وندا ايكي نسام اللادا هي درجه هي غيرما اتشكي كما wannan kwanakai guda 10 na wannan watan nazul hijja kana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu karatun qur'ani ne yawaita hailala ne salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari ne sada zumunta ne sanin haƙƙin makwabtaka sanin haƙƙin iyaye duk wani haƙƙi duk wani aiki na ibada da kuma yin azumi mutu ya ga dama tun daga yau ma zai iya farawa kafira na arfan ma to lada Allah zai bashi lada wanda yake mai dimbin yawa Allah ya sa mu dace Allah kuma ya tadda mu Allah ya ba mu iko kuma wannan kwanakai ne wanda ya kamata a ce mun roƙa ma kanmu da ƙasarmu da shugabanninmu da sauran iyaye da diya da mata duka kowa al'umman musulmi musa juna cikin addu'a lokacin da muka sharuwa idan mun yi azumi wajen karba addu'a lokacin da aka kare sallah wajen karba addu'a ne cikin sujada wajen karban addu'a ne lokacin da mutum ya karatu Qur'ani wajen karba addu'a ne mu taimaka ma juna mu roƙa ma juna zaman lahiya da albarka da kuma ƙasar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya kare mu da duk wani sharri Allah kuma ya sa mu dace da albarkar shi sati wanda ya wuce mun yi bayani ne a cikin wani hadisi na Abi Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ضيفه أخرجه البخاري في كتاب العدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومسلم في كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي حديث أبي هريرة دون دي إيمان دا الله درانا قوبه تو يحدوما كان الهير كوي شروف to wannan gaba sati wanda ya wuce ita ce muka yi bayani Allah ya samu amfana kuma sai manzo Allah a gaba ta gaba yace wanda iman da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi to wannan gaba insha Allah a yau ita ce zamu dan fadi abinda Allah subhanahu wataala ya sa muka samu dama da lokaci kenan sati mai zuwa in muna cikin masarai sai mu karanta wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul mudayfahu abinda ke alaka da bako waɗannan duka hadisai ne dai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu tarbiyya ta addinin musulunci da kuma halaye na addinin musulunci kada a manta muna cikin littafin muhayya yau akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih bukhari wa muslim littafin ne wanda sunan shi shine halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin imamu bukhari wanda shine mafi ingancin littafi bayan alqur'ani da kuma imamu muslim wanda kuma shine na biyu bayan alqur'ani to mun karanta wasu abubuwa ta yau insha Allah muna nan muna magana akan makwabci wane ne makwabci to shine wannan wanda yake tare da kai a so diyawa idan aka ce makwabci tunanin mu yakan je zuwa ga makwabci na gida da gida katanga da katanga to wannan ma makwabci ne shine ma dai mafi yawa abin da yake rinjaye ko kuma yake ambato to amma makwabcinka a wajen aiki makwabci ne makwabcinka can inda kake noma da gonarka da gonar shi ma wannan makwabci ne ko garkarka da tashi makwabcin da kuka shiga wata mota kana zamne da shi ga kujera shi ma wannan makwabci ne to haka kuma ko aina kuka tai ko aina ne kuke duk wanda kake tare da shi to wannan akan ce mishi makwabci shine jar to wasiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da shi wannan makwabci manzo Allah yace a girmama shi a karrama shi a nuna mishi halaye na da dattako halaye masu kyau halaye na alasan barka to idan ya zama to muna girmama juna musamman makwabta Allah subhanahu wataala zai ji kanmu kuma Allah zai samu daga cikin ma'ana kenan wanda za su samu alherin duniya kuma alherin lahira wannan kuma shine fatan mu wannan shine gurin mu akan wannan nasiha cewa kowanne ɗaya daga cikin mu idan ya ji magana Allah da ya ji magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan makwabci to yi kokarin kiyayewa malaka al-inayatu bil jari wasiyatu bihi an ce a kula da makwabci kuma an yi wasiya shi kuma wasiya shine al-amrul mu'akkad yace min kamal al-iman yana daga cikin cika imani wa sidqil islam imanin ga musuluncin kai zamanto na kirki ne ba na baki ba al-ihsan ila jari mutun ya kyautata mu makwabcin shi wal birru bihi wal kafu an adha ka rika mishi abubuwa masu kyau kuma ka kare hannunka kada ka cuce shi kama akhbara sallallahu alaihi wasallam kaman da manzo Allah ya bada labari male jo hasuna dalilan ya ishe mu kare dalili akan sanin haƙƙin makwabci kuma cewa ka a cuce shi an zalika anna Allah ta'ala qarna al-amra bil ihsani ila al-jari ma amr bi ibadatihi wahdahu la sharika la wata ayar sai Allah ya hada kyautata ma makwabci da yi mishi bauta kaga yi mu bauta yi mu Allah bauta babban abu ne shine tauhidi to sai Allah ya kama ya gama shi da sanin haƙƙin makwabci sai malamai suka ce sai aka hango akan cewa eh lalle haƙƙin makwabci ba karamin abu bane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul nisa'i aya ta 36 yace wa'budullaha wala tushriku bihi shi'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi Allah subhanahu wa ta'ala yace abuta ta mu Allah shi kadai kada ku hada shi da wani kada ku yi shirka kenan ku yi tauhidi yace wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu to sai Allah ya ce wa bizul qurba makwabta ko kuma mu ce makusantanka ɗan uwanka waliyata marayu su ma a kyautata musu inji Allah subhanahu wataala wal masakin wanda ba su da masu karamin karhi wal jari zil qurba to shine anan sai Allah ya magana akan makwabci makwabci na kusa yace kuma wal jari junubi na makwabci na nesa was sahibi bil janbi haka kuma makwabci na bulaguro to wannan duka ya kamata a kyautata musu kaga kenan zaka samu makwabci ne kuma dan uwanka ne na jini kuma dan uwanka ne musulmi kaga wannan dan uwanka na jini yana da haƙi haƙi na warko kenan dan uwanka makwabcinka shi mara da haƙi dai kenan dan uwanka kuma gashi makwabci haƙin makwabtaka kaga wannan ya hada abubuwa manya manya to haka zaka samu makwabci mai haƙi guda biyu makwabcinka ne kuma ba dan uwanka bane to kuma musulmi ne kaga wannan ya hada haƙin makwabtaka ga kuma haƙi na musulunci za a samu mai haƙi guda shine wanda ba musulmi ba amma kana makwabtaka da shi to ya cika girmama shi duk da cewa musulmi bane ya cika karrama shi me yasa saboda makwabcinka ne makwabtaka ba karamin abu bane ana so mutum ya zamanto mutumin kirki wajen makwabtaka ya zamanto kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa kina a kyautata musu yanda zaka kyautata ma mana kanka wajen yi ma Allah tauhidi yanda zaka kyautata ma kanka wajen kyautata ma iyaye to ka kyautata ma wanda yake mana makwabcinka malaji fal ihsanu ila al jari wa ikramihi amrun matlubun al amri ne abun so a girmama makwabci yace kai bari dai bal laqad wasalat al inayatu bil jari fil islam ila darajatin lam yu'had laha masirun fil alaqat al ijtima'iyya malaji kai a rayuwar ta bawa ko kuma a rayuwa ta mutuntaka kenan mutane wanda suka wuce al ummomi ba taɓa samun wata al'umma wanda ta yi bayani daki-daki bayani na mai kyau game da makwabtaka to sai addinin musulunci shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Aisha wanda Imam Bukhari rawaito shi ya ce Jibril ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayawrisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika Jibril kullun in yazo wajen shi sai ce mishi ya rasulullahi makwabcinka ya ce ya rasulullahi makwabtaka ina maka wasiya makwabcinka to sai manzo Allah ya ce sai da nazato cewa ko idan makwabci ya mutu makwabcin shi zai ci gado kudi ba abin alakar take tsakanin irin wanda suke gado da uba mata da miji irin da ƴan uwantaka na jini da jini to sai ya zamanto malaika Jibril da yake zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun sai ya rika cewa ya rasulullahi makwabcinka ina maka wasiya makwabcinka to sai manzo Allah ya ce nayi zatan na sa rai cewa wai ka aje ko kuma idan makwabci ya mutu makwabcin shi zai ci gadon shi saboda babban haƙi da yake akan shi to amma kaga baya daga cikin masu cin gado to ana so a nuna mana muhimmanci ne kina makwabcinka dan uwanka ne makwabcinka abokin zama wanda ya kamata a ce ka kula da shi bai kamata ka cutar da shi ba iza'ul jari yu'addu iza'ul jar khalalan fil iman bisaubi halak duk mutumin da yake cutar da makwabcin shi to ana lissafa shi daga cikin waɗanda suke da matsala game da imaninsu kuma sababi ne na halaka kada ka cutar da shi dan me zaka cutar da shi dan uwanka ne musulmi na daya na biyu dan uwanka ne na makwabtaka kuma Allah subhanahu wataala aya ce Allah ya ce a kyautata ma makwabci hadisi ne na manzo Allah sun wuce a ilga kada ka cutar da shi wajen magana kada ka cutar da shi wajen abin da ya shahi rayuwa ta yau da gobe ko ka rika kunna wasu sauti haka wanda za su dame shi shi kuma yana so ya barci ko ka saki gololo wanda ya zaman turuwan dare iyazan billah wanda shi kuma wannan ya saba ma tsarin musulunci ya saba ma tsari na zamantakewa na yau da gobe kuma ya saba ma wayewa na dan adam na yanzu kawai ka saki gololo makwabcinka mafi yawa wanda ya saki gololo to ba zai tsaya kofa gidan shi ba zai gangara makwabci na daya makwabci na biyu makwabci na uku kai ba makwabci ba hawo masu wucewa wani yayi alwala za shi masallaci wani yayi kaza ana alatsi ne to kaga hadisi ya tabbata duk mutumin da ya saki irin wannan wani ya taba wani ya taka yace mai Allah ya isa ko kuma Allah ya saka mini to sai Allah ya saka mishi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata mu zaman to masu tsafta ya kamata gariruwa na musulmi ma a ce sun zama to masu tsafta saboda annazafatu minal iman tsafta tana daga cikin musulunci. To kaga kenan ba wai ka bar gurin yana wucewa ba, a'a ka bar shi ya zamanto bai cuci kowa ba ma kazamta ce. Musulunci ya hana bai dace ba, musulunci kullum yana so ai tsafta. To balle kuma ya gangara makwabtanka, to ka tabbatar da cewa Allah gobe kiyama sai ya tsaida ka, sai ya tambaye ka wannan cuta da kake mishi, kuma imanin ka ragegge ne in ya zamanto kana cutar makwabcinka, kuma dalili ko kuma ka kama hanya hallaka iyazan billah, saboda ka saba ma magana Allah, ka saba ma maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yan uwa masu girma, yan uwa masu daraja, waɗannan maganganu masu tsada na alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai dan komai bane dan mu gyara alaƙunmu ne. Rayuwar mu ta duniya sai ta yi kyau. Kaga idan makwabci da makwabci suna daɗi, magana daidai, komai daidai, to ba zai bari ba a cuce shi. Amma idan zaman to ana rikici, to daga gidan shi ma ana iya haurawa gidan wancan makwabci, saboda babu ruwan shi da shi ba sa ma magana. Kowa abin da ya ga dama yake, kaga sun saba ma zamantakewa ta addinin musulunci. Imam Bukhari ya yi ruwaya da Imam Muslim daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila, an tambaye manzo Allah wata rana, ayyu dhanbi azam, aka ce wai ya makin Allah a cikin zanubai wanne ne yafi girma. Qala, sai manzo Allah yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya ma Allah kishiya wajen bauta, wannan shine babban zanubi. Qila summa ay, sai aka ce manzo Allah to banda wannan zanubi kuma wanne yafi girma. Qala, sai manzo Allah yace an taqatula waladaka makhafata an yut'ama ma'ak, ka kashe danka dan kada ya ci abinci tare da kai. Kenan wanda za su hada kai mata da miji, ko kuma haka kawai an dauki ciki a je a zubda shi, ko kuma kasa aihuwa dan tsoron talauci. To wannan shine shi ma daga cikin babban zanubi na biyu. Qila summa ay, sai aka ce maki Allah kuma banda waɗannan sai mi babban zanubi. Qala, sai manzo Allah yace an tuzani halilata jarak, kai zina da matan makwabci. Kaga zina asalan ita kanta haramu ce, kuma babban zanubi ne. To dadi da karawa sai aka dora wani babban laihi, zina da mata ta makwabci, ashe ba dai ba take da zina da mata wanda ba ta makwabci ba. Wanda duka yana karantar da mu ne, lalle ne tabbas ya kamata mu yi zamantakewa, zamantakewa mai kyau duk inda makwabtaka ta hada mu. Shago da shago ne, a ma'aikata ne suna zamne wuri daya, a bulaguro ne ake, yan mintuna ne ko kuma yan awoyi ne za a sabka. To ayi zama mai kyau, ayi tahiya mai kyau. Allah subhanahu wataala haka yake so da mu a matsayin mu na masu imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake so da mu. Kullun so ake musulmi ya zamanto halayen shi masu kyau ne. Kada ayi kuka da kai, kuma kai ma kada kai kuka da kowa. La darara wala dirar, babu cuta kuma babu cutarwa. Kai kanka cutar da wani, kuma shi ma wani kada ya cuce ka. Musulunci yana karantar da mu kowa ya rike hannun shi. Imam Bukhari ya yi ruwaya daga Abi Shuraih radiyallahu ta'ala anhu, sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah yace wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya rasul Allah, kawai sai aka ji manzo Allah yana cewa na rantse da Allah bai da imani, na rantse da Allah bai da imani, na rantse da Allah bai da imani. Manzo Allah ya faɗa haka sau uku, sahabbai sai suka ga abin ba karami bane, sai suka ce ya rasulullahi wane ne wannan. Qala, sai manzo Allah ya ce man la ya'manu jaruhu bawaiqa, shine mutumin da makwabcin shi bai yarda da shi ba, ko kuma makwabcin shi bai lamunce mishi ba ko yau ko gobe zai iya cutar shi, zai iya hada baki da shi a mishi wani abu, ko kuma shi kanshi zai iya mishi wani abu wanda yake mara kyau. To manzo Allah ya ce wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, na rantse da Allah bai da imani, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na rantse da Allah bai da imani. To waɗannan hadisai ɗan uwa masu daraja suna nuna mana cewa kana mu dauki abin wai karamin abu ne, a'a babban abu ne. Makwabtaka ba karamin abu bane, abu ne wanda ya kamata a ce duk musulmi ya tsaya, ya tsaya tsayin daka, ya ga cewa ya sabke wannan haƙƙi. Mala yake cewa ai la yaslamu min shururihi wa azahu, makwabci ne amma bai kare kanshi ba, ko kuma bai yarda ba cewa ko yau ko gobe makwabcin shi zai cuce shi. walmuradu bi qawlihi mala yace abinda ake nihi da la yu'minu bai da imani imanul kamali almunji inda Allah azza wa jal imani cikakke imani mai tsayratar daga bawa daga azaba Allah to duk mai cutar da makwabcin shi imanin shi ba irin wannan imanin bane kaga kenan mutun zai iya hasara zaka iya rasa abubuwa masu daraja sun gina aljanna da sauran gafara na ubangiji a gobe kiyama idan aka same ka da cutar da makwabci mu yi kokarin kare halayenmu mu yi kokarin kare zukatanmu daga mai da shedani yace ma sai ka rama sai kai kaza to anan idan aka samu ba a son arraddu bil misli makwabcinka ya taka doka Allah ya cuce ka makwabcinka ya taka dokokin Allah yana abubuwa inda ya ga makwabcinka bai ji wannan manganu ba irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kiyaye haƙi sai yake abin da ya ga dama to kakkace ni ma tunda ya muni dole sai na rama to musulunci bai karantar da wannan ba Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a bai wani hal abada a ce da abu mai kyau da mara kyau ɗaya ne bai wani a ce mutumin da yake cutar da makwabcin shi da kuma wanda bai cutar makwabcin shi a ce duk ɗaya ne Allah ya ce bai wa Allah ya ce idfa billati hi ahsan kai idan ya maka mummuna to kai ka mishi mai kyau sai ka gyara in titi ne ka gyara ka daidaita ya sake yi ka sake ka gyara ka daidaita an ka mishi nasiha ka mishi nasiha amma dole in dai yana da zuciya to wata rana sai ya ji kunya ya ce kai wannan abu da nake yi makwabtan nan makwabcin nan nawa ya kai wajen hakuri ya kai ni ma dai ya kamata in hwasa to amma idan karama to shikenan sai a shiga cikin hayaniya to shine abin da musulunci baya so musulunci baya so ayi hada musulunci baya so ayi gaba musulunci baya so ayi zama mara kyau a so ake kowa ya dutsu ɗan uwan juna muke al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu kaga musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai bada shi ba ga wani ka cuce shi duk abu mai kyau to ya kamata kama makwabcinka duk abu mara kyau ka kame hannunka ko da shi yayi ka hakura Allah ya ce fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim in kai mai kyau mutun ya maka mummuna ka mishi mai kyau to shine Allah ya ce sai kaga wanda tsakaninka da shi akwai wata adawa sai ya koma ka annahu kamar shi waliyyun hamim masoyi wanda yake matukan soyayya to sai dai Allah ya ce ba kowa bane wa mayulqaha ba kowa bane za a cuce shi ya mai da abu mai kyau ba kowa bane makwabci zai mishi abin da ya ga dama ya nuna ma shi ba kowa bane amma shi ya girmama shi daraja shi Allah ya ce ba kowa bane shi ne wa mayulqaha illa alladhina sabaru ba kowa yake samu wannan daraja ba sai wani masu hakuri inji Allah hakuri kuma babban abu ne game da imani sai Allah ya ce ma yulqa illa zu hazzun azim babu mai samun irin wannan rabo amma kan mara kyau kai ka maida da mai kyau Allah ya ce sai masu rabo mai tsanani sai wanda rabon shi ya tsananta wa in ma yan zagannaka min ash-shaytan nazghun in shaytan yazo ya zuga ka wani kamar kai dan mi zai raina ka dan mi zai maka kaza kai ma rama mana shaytan yake ta zuga ka sai Allah ya ce fasta'iz billahi ka ce a'udhu billah duk lokacin da ka zuciyarka ta fara tashi shedan yana so ya saka kai ma rama kai ma imana kai ma gaya mishi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine kariya fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu garkuwa ne game da irin abubuwa wanda za su faru marasa kyau ko a makwabtaka ne ko a rayuwa ne da gobe duk wanda ya taba ka kai hakuri an samu hadisi daga Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ma'aikin Allah an sa inna fulanata tusalli bil layli wa tasumu nahar wata mace ce aka ce ga tsarin ibada dare da rana dare ga sallah sahiya ga azumi aka tambaye manzo Allah sai aka ce wa fi lisaniha shay'un tu'zi jiraniha sai dai halshenta game da makwabtanta ba kyau ta zagi wannan ta mutuncin wannan ta yi mai wannan amma ho mutum nan kirki ce a sallah da azumi da take yi salita qala sai manzo Allah ya ce la khaira fiha hiya fi an-nar manzo Allah ya ce ai ba mutum ne kirki bace tana gidan wuta saboda me halishin da ta saki game da makwabtanta wa qila lahu sai aka ce kuma inna fulanata tusalli maktuba wa tasumu ramadan sai aka samu wata ita kuma batta da sallah irin na dare, kawai salloli na farilla kadai take guda biyar. Kuma azumi in kaga tayi sai na Ramadan, wata ta saddaka bil atwar min al aqti, tana dan sadaka da abubuwa haka na wani cuku da sauransu. Walaysa laha shay'un ghayra zalika, batta da wani lada kamar yadda haka. Sai dai aka ce wala tu'zi bilisani hajiraniha, ita alherin ta shine ba ta cutar da makwabtanta da baki, ba ta zagin su, ba ta faɗin magana marasa kyau. Kala sai manzo Allah ya ce hiya fil janna, wannan ita ce alal janna. Kaga kenan, kamar da muka ce rashin sanin haƙin makwabtaka da tattake su da yin abin da aka dama sababin halaka ne. Kaga ita wannan ga sallah, ga azumi, ga kaza, amma dai aka ce wuta. Ita kuma wannan ba azumi da yawa sai na Ramadan a shekara wata ɗaya na farilla, sai kuma salloli babu wasu nafiloli da yawa, amma manzo Allah tana cikin aljanna saboda mi ta kame bakinta game da makwabtakanta. Kaga kenan, mu ya dace a ce mun kula, ya dace a ce mun tsaya da kyau, mun ga cewa yaya tsakaninmu da makwabtanmu yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi, shine almuwasatu inda hajatihi, duk lokacin da makwabcinka yake neman taimako ka taimaka mishi. Wannan yana daga cikin manyan abubuwa. An samu hadisi daga Imam Ahmad daga Abdullah dan Umar, daga Umar radiyallahu ta'ala ne, yake cewa la yashba'u mu'min duna jarihi, babu wani mumuni wanda zai koshi makwabcin shi yana yunwa. Wannan shine karantar musulunci. Wa ruwaya ta Imam Hakim yace man amana bi man bata ma amana bi man bata shafa'at, bai imani da ni ba, inji manzo Allah ce wanda ya mutu a koshe, eh kai wanda ya kwana cikin shi a cike, wajaruhu ila janbihi jay'un wa huwa ya'lam, kuma alhali ya san makwabcin shi ba tsora tukunya ba, babu abinci, yara ba su ci abinci ba, haka aka kwana, kuma ya sani, kuma shi makwabcin ya ci ya koshi da shi da diyan shi. Manzo Allah yace imanin shi da ni ba cike bane. Imam Muslim ya rawaito daga Abi Zar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an muni wasiya cewa duk mutumin da makwabci ne zai dafa wani nama, to ya ƙara roman, ya ƙara roman dan ya ba makwabcin shi. Abu na biyu, ya dace mutum ya taimaka wa makwabcin shi musamman cikin abin da zai kawo amfani. Ku haɗu ku gyara abubuwa wanda zai amfane ku, ku haɗu ku yi rayuwa, rayuwa ta irin ta addinin musulunci. Yana irin kaga irin ko irin gwalalar nan ne, ko da shi bai da hali, bai da kuɗi wanda zai rami, sai a haɗu makwabci sai bada, sai a yi rami saboda ruwan ya tsaya a nan. In fa bai zai a titi, ai fa bai. In wani ruwa ne za a janyo a gama ƙarhi da ƙarhi, in wuta ce za a janyo a haɗa ƙarhi da ƙarhi. Kaga wannan shi ne zamantakewa mai kyau. Haka kuma duk abin da ya kasance na cuta ne a yi nesa da shi, a riƙa abubuwa na amfani, to sai kaga an zauna lahiya, kuma sai kaga rayuwa ta yi albarka. Diya da ƴaƴa da mata duka ana gaisuwa, gaisuwa mai kyau. Wa iza kana zalika tanazulan, wa in kana zalika tanazula, mala ce ko da ya kasance wannan abin ka safka daga haƙƙinka ne, haƙƙinka ne ka sani, amma da yake makwabci ne kana so ka kyautata mishi, sai ka safka daga wannan haƙƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamna anna ahadukum jarahu an yagaru sahashbatan fi darihi, kada ɗayan ku ya hada dan uwan shi in zai yi runwa ya dora busa katangar shi. Kaga hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata mu kula da irin wannan abubuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu insha Allah. Na ƙarshe shine ikramu dhaifi, girmama wanda yake bako, to shine satin Allah da muna cikin masu rai, za mu ci gaba kan shi insha Allah. Za mu tsaya daga nan da fata mu da muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan gaba daya, Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mana zunubanmu, Allah ya amfanar da mu a cikin waɗannan kwanakai guda goma. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala tara mu cikin ladan da mu da wanda suke cikin wannan gidan radio RTN Zandar. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu, Allah ya samu daga cikin bayan shi na gari, Allah ya gafarta mana zunubanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي